أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله إن شاء الله تعالى يوم الجمعة 19 da watan Juma'a da akhira shekara ta 1446 Hijriya wanda ya dace da 20 da watan 12 shekara ta 2024 Miladiya sai zamu ci gaba da karatun littafin mai albarka al-Jami'u Sahih na Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala muna cikin kitabu Tahajjudi babu na nawa ne zamu tashi na bakwai ne babu manna ma inda sahari al-Imam al-Bukhari a kibabe na bakwai yake cewa babu manna ma inda sahari baban dake bayanin wanda yayi barci inda sahara lokacin asuba hadisi na 1131 ce haddathana ali ibn abdullah shine ali ibn al-mubarak qala haddathana sufyan qala haddathana amr ibn dinar anna amr ibn aus akhbarahu anna abdullah ibn amr ibn al-as radiyallahu anhuma akhbarahu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب الصلاة إلى الله صلاة داود ما في فيه صلى دا الله سوزوا غا الله مدو يكين سلقي تجي صلى أنب داود وأحب السيام إلى الله سيام داود ما في فيه تن أزمن دا الله سو أوجا الله شيني أزمن أنب داود وكان ينام نصف الليل زي بينا منا صلى تا أنب داود آيدا تكي وكان يكس انجيشي أنب داود ينام نصف الليل ينا برشي رب داري wa yaqumu sulusahu ya tashi sulusin daren wa yanamu sulusahu kuma sulusin shi na karshe dai bisa shiddan shi na karshe sai yayi barci wa yasumu yawman yadda azumin shi kuma yake yana azumi yau wa yafdiru yawman kuma yaci gobe yayi azumi daya ya aje yaci gobe wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya huddo shi a gurare wajen guda 19 a cikin al-Jami'u Sahih hadisi na gaba na 1132 ce haddathana أبدان قال أخبرني أبي أن شعبة أنا أشعث سمعت أبي يتي ناجي بابانا قال كي سمعت مسروكا ناجي مسروك قال ينا تي وسألت عائشة رضي الله عنها ناتم بعائشة الله رديتا أي الأمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكين أيوكا ونين واند النبي صلى الله عليه وسلم يهسو قال تكي تي وعدائم شيني واند هيركي دوما قلت سينا تي متى كان يقوم يوشي كسان تي ينا تاشي قال تتي كان يقول يتي يقوم إذا سمع الصارخة ينا تاشي إدن جمي كارا جمي تيرا يتي حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو الأهوسي أن الأشأس إنه سمع الصارخة قام فصلى إدن جمي تيرا زي تاشي سيئي صلى حديثي ندبو دليل تلاتند أوك يتي حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال ذكر أبي أن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت take cewa ma alfahu saharu indi illa na'iman asuba batta tarru annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kasance mai barci ta anin nabi sallallahu alaihi wasallam tana nihin annabi alaihi salatu wasalam kamar yadda da ya bayyana mana azumin annabi daudan a ƙarshe sudusi na ƙarshe barci yake asuba ta tarru shi yana barci to haka nan annabi alaihi salatu wasalam shi ma bayan ya yi tsawon tsayuwa cikin dare in ya so kuma rada a ƙarshe sai kwanta asuba ta tarro mishi a wance babar daren duka ba yake karewa da sallah wannan sune hadisai guda uku da al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ya kawo yake bayanin bayyana mana cewa man nama inda sahari wanda yayi barci a lokacin as-sahar asuba zahiruhu annahu afdalu min sawmi ad-dahr inda adamu tadarru da yake cewa azumin annabi dauda inji al-Imam al-Hafiz ibn al-Mulaqim cewa ya kasance yana azumi yau ya aje yau ya azumi gobe ya ci abinci zahirin shi abinda yake nuni cewa wannan nau'in na azumi yahi wanda zai azumi kullum ba ajewa wa qarsan rahabihi ba adu ashabuna wasu daga cikin malaman shafi'iyya sun bayyana haka yace wala shakka annal mukallafa lam yata'abbad bi siyam khassa bal bihi wa bil hajj wa siya wal hay wa jihad wa ghairi zalik yace babu shakku cewa bawa ba a kallafa mishi ba azumi shi kadai balle yace kullun zai ta yin shi an kallafa mishi haji da jihadi da ma wani wannan na ibada fa iza safara ga judahu fi sawmi khasatan in qada qurbahu idan yace duka kokarin shi zai zuba shi cikin azumi kullun ya rika yi yace to wannan sauran ibadodin kuma zai yanke su zai cutar da su kamar yadda ya tabbata ga Abdullah dan Mas'ud ne cikin sahabbai bai kasance ba mai yawan azumi sai ake tambaye shi menene yasa yake cewa idan nayi azumi idan na yawaita azumi yana hana ni gami da karatun Qur'ani na hana ni da karantarwa da karatu wa badala sa'irul ibadat sauran ibadun duka da sai su baci fa amara an yusabqa quwwatuhu laha sai yayi umarni ya bari ƙarhin shi yayi saura wa bayyana zalika fil hadith al-akhir fi qissati daud ya bayyana wannan a cikin ƙarshen hadisin cikin isa annabi daud ya ce kana la yafiru izalaka ya kasance bai gudu idan an taho fagen yaki wa bayyana lizalika abu bayyana zalika li abdullah ibn amr ya annabi ya bayyana ma abdullah ibn amr ibn al-as ya ce innaka iza qumta al-layla idan kai tsayuwar dare gabaki ɗayan shi hajamat lahu al-ayn to idan ka zai zuru wa nafahat lahu an-nafs kuma ranka zai kasa la sama liman sama dahar ba azumi ga wanda zai ce zai azumi har kullun ba ajewa wakila wasu suka ce annahayu liman sama al-ayyamul manhiyyu anha hanin ya tattara ga wanda yake azumin kwanakan da aka hana a gare su kamar ranar layya da ranar idi wakila suka ce la afdala min zalika bin nisba ila al-mukhatab babu sama da haka annabi yana nihin dangance da kai da ake magana da kai dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya san halin shi kuma ya san karhin shi ya san abin da zai iya wa annama hu aksar min zalika yudhifu an fara'idhi duk wanda ya kasance yayi yawaita azumi zai raunanar da shi gami da farillar shi to wannan ba alheri bane wa qaidu bihi an huquqi nafsi wanda zai hana shi ma ba da haƙin kanshi na biyu magana ta biyu yace wajhu tarjuma min hadha al-hadith huska tarjuma daga wannan hadisin na Abu Dawud da Sudus al-Akhir yadda Annabi Dawud yake barci a Sudusi ɗaya na ƙarshe na wannan na dare wa qama sulusu kuma sulusin dare bayan yayi tsayuwa wa huwa al-waqtu allazi yunada fihi shine lokacin da Allah yake kira halmin sa'il shin akwai mai roko halmin mustaghfir akwai mai neman gafara halmin ta'ib shin akwai mai neman tuba wa nawmu sulusu al-Akhir barcin shi da yake a sulusi na ƙarshe da yastariha min nasbil qiyamus sabit dan saboda ya samu sauki gami da wahalar da ya sha da kuma daukan wahalhalun da yayi a cikin qiyamul layl da yayi wadda ta gabata ya kun yana sallah karshen sudusi na karshe sai ya dan ringe sa asuba ta tardo mishi yana barci wa wajhu kaunuha ahabbu ta huskar da ya kasance wannan shi yahi li annaha arfaqu ala nafsi wa abadu min al-malal mu'addi ila at-tarki shi yahi samun sauki ga rai kuma shi yahi nisantar da shi gami da kosawa wadda kosawa za ta sa a bar aikin gaba ɗaya ma ayi watsi da shi wallahu hibba an yudima fadluhu wa yawali ni'amahu abadan bawa yana so a dawwamar da faralar shi kuma Allah kai madaukin sarki yana so a dawwamar da faralar shi kuma ya ci gaba da baka ni'imar da ya saba baka ita wa qad qala sallallahu alaihi wasallam haqiqa annabi alaihi salatu wassalam yana cewa inna allaha la yamullu hatta tamullu Allah bai ya kosawa har sai kun kosa ma'ana ba zai yanke ba kula dan ayyukan ku ba sai kun fasa kun yanke shi yasa bawa sai ya dauki daidai abin da ya san cewa zai iya kuma abin da ya san zai iya sabke nauyin shi kullun zai amma in ya dauka cewa kullun ne zai rika yin shi kullun zai rika daukan abin ga kin zai rika yin azumi to wannan zai kai shi zuwa ga kasawa ba zai sai cika wannan alƙawarin ba na kullun Al-Imam Ibn Hajar Allah mashi rahama yake cewa Ibn Rushayd Al-Fihri yake cewa az-zahir min siyaqi hadisi Abdullah ibn Amr zahiri siyaqin hadisin Abdullah ibn Amr da aka al-Bukhari ya kawo yace mutabaqatul limma tarjama lahu ya dace da tarjamar da aka kulla illa annahu laysa nasan fi sai dai ba nasi bane kirara aka fada a ciki cewa baban yace babu manama inda sahari to a hadisin Abdullah ibn Amr ibn al-As babu ba nasi bane kirara cewa nama inda sahari yace fa bayyanahu bil hadisi salis da bukhari ya gane wannan cewa hadisin abdullah ibn amr ibn al-as na farko bai huddo nasi kirara bai huddo magana da ake kai annauma inda sahari sai ya kawo hadisi na abunan na uku wanda fadar aisha ma alfahu saru indi illa na'iman asbabat tardu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kasance yana mai barci to wannan al-Imam al-Bukhari yana da wannan tsarin idan ya bude babu ya kawo hadisin da babu mahallu shahid kirara sai ta huska istinbadi yake huddo mahallu shahid kin a gaba kuma sai ya kawo wanda kirara ya kawo mahallu shahid kin a hili amma hadisin Aisha na farko fawalid abdan ma'ahin abdan shine sunan shi Usman ibn Jabala. Usman ibn Jabala da Fathu Jim daga Ash'as yace huwa ibn Ash'as al-Muharibi da'im as-sarikh da yake wada shine Adik Zakara da yake cewa in yaji karan as-sarikh mai cera in yaji mai cera sai ya tashi ma'ana shine zakara da yaji ceran zakara annabi alaihi salatu wassalam sai ya tashi wa waka fi musnad ad-dayalisi ya zo cikin musnad na al-imam ad-dayalisi Abu Dawud ad-dayalisi al-hadisi yake hadisin da cewa as-sarikhu ad-dik as-sarikhu kinna shine ad-dik was-sarkha as-sayha ita ce kara giri kururuwa wajarat al-ada bi anna ad-dik yasihu inda nisfa al-layl al-ada ta gabata cewa zakara a tsakiyar dare 12 dare yake cera galiban galibi kamar da Muhammad ibn Nasir ya fada Ibn Tin yake cewa shi ya dace da fadar Ibn Abbas nisful layl a qawluhu nisfun dare ko gabanin shi da kadan ko kuma kadan Ibn Battal yake cewa asarihu yasrahu inda sulusul layl zakara yana cera ma a lokacin da dare ya raba uku sulusun dare yasa a lokacin da suka kasance su ba mantarwa ba agogo ba to abinda Allah ya hore musu da shi suke amfani da shi ko tauraru ko kuma kukan zakara sun san daga cerar shi ta harko 12 dare ya raba yake yin ɗaya bisa ukun dare yake yin ta in kuma yayi ta gaba ya dare ya raba mai tashi sai ya san lokacin da zai tashi to da Annabi Dawud ya kasance yana kirdadan wannan lokacin dan ya san wannan lokacin ne Allah yake cewa akwai mai roƙo in bashi akwai mai neman gafara in bashi wannan kuma yana nihin a dawwama yake yana dawwamar da wannan cikin wannan hadisin al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar yace akwai zabura suwa akan dawwama akan aikin alkhairi ko mun kadan kinshi kuma akwai cikin shi mun fahimci cewa ana so a takaita cikin ibada kan mutun ya zulfafa ya azama kanshi abinda ba zai iya ba saboda zuciya zata hin shadi in aka bata daidai gurgurdan abinda zata iya amma hadisin Aisha yake cewa da walidin Ibrahim bin Sa'ad ibn Ibrahim ibn Auf daga Musa daga Ibrahim yace zakara abi Abu Dawud ya rawato yake ruwaya shi daga Abi Tauba yake cewa haddasana Ibrahim ibn Sa'ad an abihi Isma'il ya huddo shi shima daga hanya shi daga baban shi daga ammun shi Abi Salamah ibn Abdurrahman ya huddo wannan hadisin Ibn Battal yake cewa Allah mushi rahama annawmu waqtu sa'ar kana yafa'aluhu annabi sallallahu alaihi wasallam fil layali diwal barci a lokacin asuba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana aikata shi a cikin dare masu tsawo da haka nan cikin abun nan cikin watan Ramadan wa yataju ila ikhraj al-layali al-qisar ila dalil kaza kala haka ya fada Imam Ibn Battal amma Ibn Hajar yace hudda tsawo dare raki wanda suke gajejeru a cewa su annaba ba haka yake ba yana buƙatar dalili wanda Imam Ibn Battal kuma bai ambaci dalilin ba cikin dukkan kowane darare an ce kana yana nunin cewa dawama da istimrar yake nunawa cewa annabi alaihi salatu wassalam haka nan ya kasance yana yi babe na gaba babe na takwas al-imam al-bukhari ke cewa babu man tasahara falam yanam hatta salla subha baban dake bayanin wanda yayi sahur kuma bai tashi bai yi barci ba har sai da yayi sallar asuba hadisi na 1137 al-imam al-bukhari ya ce haddathana yaqub ibn ibrahim قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد عن قتادة عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم cewa annabin Allah mai tsira da amincin Allah da Zaid ibn Sabit tasahara radiyallahu anhu tasahara sun yi sahur falamma faraga min sahurihim yayin da suka gama sahur kin su qama nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam ila salati sai annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi zuwa ga sallah fa salla yayi sallah kunna ni anas muka ce ma anas kam kana baina faragin min sahurihim kamar kaka ya kasance daidai gurgurdan kare sahur kin wa duhulihima fi sala da kuma shiga su cikin sallah kana sai ce ka qadru ma yaqra'u ar-rajulu 50 aya kamar daidai gurgurdan yadda mutun zai karanta aya 50 daga cikin matsakaitan sura ayoyi ba mai tsawo ba kuma ba gajera sosai ba al-imam ibn al-mulakin hadisin wannan ya gabata cikin babin da yake bayanin waqtul fajr lokacin sallar asuba na al-fajr a hadisi na 576 ya wuce cikin kitabu mawaqitus sala sharhin shi ya gabata al-imam ibn al-mulakin yace wa fihi ta'khiru sahur a cikin wannan hadisin an fahimci jinkirta sahur ake so wal murad bi sala abinda ake nihi da sallah kuma cikin nan sallar asuba wa tarajjama alaihi al-bukhari al-bukhari ya kulla ma wannan hadisin babi a cikin kitabu siyam babu kam qadr baina sahur wa salati subh daidai gurgurdan kakani tsakanin sahur da kuma sallar asuba yace illa anna ma qama ilayhi ka athal fajri li'annahu hina kana qabl al-fajr wa baynahuma miqdaru ma zakara yace lokacin da ya tashi ana nihin har ma ka athal fajr da zai yi ta da ita ma ta shiga cikin daidai gurgurdan wannan lokacin a cikin wannan lokacin yayi sadaka athal fajr sanne ya zamana ya dan saurari sallah sai babu na tara babu dulul kiyami baban da ke bayanin tsawon tsayuwa fi salatin layli cikin sallar dare hadisi na 1135 al imam yake cewa haddathana sulaiman ibn harb haddathana shu'ba an al-a'mash an abi wa'il an abdullah qala yake cewa sallaitu ma annabi sallallahu alaihi wasallam laylatan nayi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani dare falam yazal qa'iman hatta hamamtu bi amri su'in har sai da nayi mihin wani mummuna abu kullu sai muka ce ma wa ma hamamta mi kai nihin yi kale ce hamamta ana aqauda wa azara annabi sallallahu alaihi wasallam nayi nihin in zamna in bar annabi alaihi salatu wassalam duk da bai aikata hakan kin ba hadisi na 1136 al-imam yake ce haddathana habs ibn umar qala haddathana khalid ibn abdullah an husaini an abi wa'il an huzaifa anna annabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi mai tsira da amincin Allah kana iza qama li tahajjudi min al-layli ya kasance idan zai tashi yin tahajjudi cikin dare ya susufahu biswaki yana kurkure bakin shi da aswaki hadisin da ya ambata na abdullahi na farko ma'ana al-imam muslim ya huddo shi alaikum salaam huwa zahiru dilala ala tulul qiyam zahiri ne kyarara akan cewa lalle an yi dogo tsayuwa dan saboda ba zai tayi ba yace yayi nihin ya zamana ya bar annabi sallallahu alaihi wasallam tunda mun san cewa Abdullahi kana jalda muqtadiyan bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muhafizan ala zalik an san Abdullahi da iya kokari da kuma sadauki ne wajen kokarin koyi da Annabi alaihi salatu wassalam Abdullahi ibn Umar ne ko mai kiyayewa ne akan haka to tunda har yace hayya so ya bar Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuna dogo tsayuwa akai wa qarif talafal ulama malamai sun yi sabani shin mafifici a cikin sallar dare ayi dogo tsayuwa ko kuma a yawaita raka'o'i masu yawa wasu jama'a daga diyawa suka ta gami da ra'ayi na farko an rawaito wannan daga Abizar ya kasance la yudul qiyama ko ya kasance bai tsawaita tsayuwa wai diluhuma kuma yana tsawaita su raka'o'in an tambaye shi gami da haka yake cewa man raka'a raka'atan wa sajada sajada rafa Allahu biha daraja duk wanda yayi ma Allah raka'a dai ko sujada dai Allah zai daukaka darajar shi da ita ko mai kankare mishi zunubi da ita hadisin da Ahmad ya huddo shi da Bukhari cikin at-tarihin shi yake nuna wannan yake nunin cewa yawan raka'o'i shi yake karkata zuwa gare su wannan shine hujjar shi ba tsawon tsayuwa ba an rawaito wannan daga Ibn Umar cewa ya ga wani sarmayi ya tsawaita sallar shi yayin da ya tahiyar shi sai ya ce musu wa san wannan sarmayin sai wani ya ce ni na san shi Abdullahi yake cewa da na san shi ni da na umarce shi da yawaita ruku'u da yawaita sujada dan naji Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan bawa yayi tsaye yana sallah atabi zunubi zai zo da zanuban shi ne a sanya su a daidai gurin kanshi da wuyan shi idan yayi ruku'u yayi sujada sai duk zanuban gaba ɗaya su zubo al-imam at-tahawi ya huddo shi cikin sharh ma'an al-asar da al-imam al-baihaqi cikin al-kubra wajen da yake bayan manista habbal iksara baihaqi cikin kitabu salati babu manista habbal iksara min ar-ruku'i was-sujudi wanda ya so ra'ayin wanda suka so a yawaita raka'o'i su yawa game da dogo tsayuwa ya kawo hadisai da suka tai akan haka Yahya ibn Rafi yake cewa kana yuqalu ana cewa la tudilu liqira'a fi salati fa ya'rudu laka shaytanu fa yaftiduka kakka yawaita tsawaita qira'a a cikin sallah kash ha shaytan ya samu raban shi ya zo ya hutune ka idan tsayuwa tayi tsawo kai doguwar tahiya to wannan zai sanya shaytan ya samu damar ya rika zawa yana kawo maka wasu tunaninka na duniya wasu malaman suka ce magana ta farko a tsawaita tsayuwa a yarka'o'i kadan shi yahi saboda sun yi hujja da hadisin Abi Sufyan daga Jabir yake cewa an tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam ayyu salati afdal wacce sallah tahi farala yace dulul qunut dogo tsayuwa tsawaita tsayuwa wanda al-Imam Muslim ya huddo shi wanda ita ce fahimta ta Ibrahim da Abi Mijlad da Hassan kuma wannan haka Abu Hanifa da Abu Yusuf da Muhammad suka tai Al-Imam Ashhab na Malikiya yake cewa huwa ahabbu ilayya likasratil qira'a ala si'ati zalika kullihi shi yahi soyuwa gare ni dogo tsayuwa saboda za a yi yawan karatu a ciki idan aka yi haka kamar yadda yazo cikin annawadir wa ziyada ta Ibn Abi Zayd al-Qayrawani walaysa fi hadisi Abi Zar a cikin hadisin Abi Zar da Ibn Umar ba abin da ya hana a yi haka tana yiwa ya kasance zada ma a zalika dulul qiyam kana afdal idan an gama dogo tsayuwa shi yahi farala ya kasance Allah yana ba su lada sama da abin da suka yi. Haka nan hadisin Ibnu Umar laysa fihi tabdiluhuma ala dhulul qiyam, babu fifita yawan raka'o'i akan dogo tsayuwa. Kawai dai ana nihin cewa bawa za a bashi daidai gurgudan yawan raka'o'in shi, kuma za a kankare mishi zunubai. Tana yiwa kuma a bashi dogo tsayuwa sama da haka ma, kamar yadda al-Imam Dahawi ya nabbaha akan wannan. وفي الحديث أن مخالفة الإمام أمر سوء كما قال ابن مسعود. أتكلم حديث عبد الله بن مسعود كي جنب من شيء عبد الله بن عمر عبد الله بن مسعود. أتكلم حديث يكي توا أقوي توا سبع ما ليمان أشي موجون أبني. كما رد عبد الله بن مسعود يكراش توا أن الناس أيك تموجون أبو. الله مدركين سر كي توا فلي هذا الذين يخالفون عن أمره. وأن دسي سبع ما لمرن النبي عليه الصلاة والسلام سكياي. وكذا قال الذين صلوا خلفه قياما وهو جالس. هكذا يجي ما وند سكي صلى باين شي اصايه شي كما ينا زمنه يتم سي انما جو الى الامام ليتم به. يتي تو يا كماتا ا cikin sallah mutun kada ya kasance yana saba ma liman kin shi. وفيه ا cikin shi akwai annasuwaka mun sunan cewa aswaki yana daga cikin sunnoni. Wannan kuma babu shakku yana daga cikin fitra da hanya lahiyayya. Kuma da lokacin aka tashi za a yi kiyamul layli an yi san shi sosai mustahabbin shi. Me yasa? Dan saboda mutun ya kwanta bakin shi ya tashi da hanani, ya tashi da wari. Lokacin da mutun yake yawo kamar yadda malamai suka bayyana, malaman abun gangan jikin dan adam, ciki shi kamar jikace. Lokacin da mutun ya kwanta, wannan hananin ka kwanta kana barci, hananin wannan na cikin abincin naka. Lokacin kana yawanka, kana magana, kana komi, bai da matsala. Daga ya huto hutazi, amma ka kwanta bakinka a rihe, kuma shi tumbi yana ta hanani, yana ta cika abincin da ka ci, yana baci, yana lalacewa, warin yana hutawa baya, yana tahowa. To daga mutun ya tashi da warin, he tashi da warin baki. To dole ake son mustahabbancin aswaki ya fi ƙarfi idan ya tashi daga wannan, in ya tashi daga barci. Yace wal ikhtilaf fi shaws, harbi yake cewa istaku ardan huwa qawlu aksaru ahli lugha, yayi aswaki a matsayin aswakin yana abun ne, yana kwanci ko kuma yana tsaye, su ma sun yi sabani akan wannan. Al-Imam Ibn Hajar yake cewa cikin wannan hadisin akwai dalili akan al-iftiba'i ikhtiyarin Nabi sallallahu alaihi wasallam salatul layl. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zabi tsawaita sallar dare. Abdullah dan Mas'ud ya kasance mai koyi ne ga Annabi alaihi salatu wasallam, amma gashi saboda tsawon tsayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam har ya so ya bar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamna, dan ya saba ma shi abin da ya saba na tsayuwar dare. Muslim ya huddo hadisi afdalu salatu dhulul qunut, kamar yadda muka ganshi da shi suka yi hujja akan cewa yawaita tsayuwa shi yahi da dogon sabani da malamin wanda mun kashi a can. Tambihun yace zakar darqudni ya ambata cewa Sulaiman ibn Harb ya kadaita da rawaito wannan hadisin daga Shu'uba. Haka al-Imam al-Burqani ya kawo yana daga cikin al-Afrad al-Muqayyada. Muslim ya huddo shi ta hanyar shi daga hanyar al-Imam A'amash. Ayin dan gurin da yake cewa annan nabi su kana izata hajar mai yashu sufahu bisiwaki, Ibn Battal ya kawo iskalin shigar da wannan hadisin a cikin wannan babi. La madkhal lahu huna, yace baye da mashiga anan wannan hadisin da al-Imam al-Bukhari ya kawo. Babun menene aka ce? Babu dulul qiyami fi salatil layli, munura da kyau. Babun da ke bayanin dogo tsayuwa cikin sallar dare. To kuma a cikin wannan hadisin annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana iza qama litahajjud min al-layli yashusufahu bisiwaki, ina zancan dogo tsayuwa ana kawu zancan aswaki ne hadisin ya kumsa. Shi yasa Ibn Battal yace akwai iskali a kawo wannan hadisin a cikin wannan baban, saboda yin aswaki bayyanu ne akan dogo tsayuwa. Sai yace tana yuwa ya kasance wannan yana daga cikin kuskuren marubuta wanda suka kwafo sahih al-Bukhari daga al-Imam al-Bukhari, ko kuma al-Imam al-Bukhari ya rasu ka hanya hazzabe shi ya sa shi a baban da ya kamata. Yace dan akwai shi a gurare da dama ana samun irin wannan abin. Ibn al-Munayyir yake cewa tana yiwa a dauka cewa aikin ayin aswaki yana nuni akan cewa kyautata suffa ne da kuma shiri ne game da shiga qiyamul laylin, wanda wannan ko dalili ne akan cewa dogo tsayuwa za a yi. dan saboda idan duk aka ce za a yi abu kuma aka ce ana mishi shiri to yana nunin cewa abin nan za a yi shi ne da kyau kenan yace tana yiwa mai kasance mu ce muhallu shahirkin asuwakin da yake duka shiri ne akan cewa zai yi doguwar tsayuwa dan karamin aiki yar sallar da za a yi raka'a biyu uku ba za a tsaya ana mata dogon shiri ba kenan Bukhari yake nihi yin asuwaki da in ya tashi zai yi yake nunin cewa doguwar tsayuwa zai yi wannan yana nema mishi mahuta ne Ibn Rushd yake cewa wallazi indi amma ni abin da yake a gare ni inna ma adkhalahu li qawlihi ya sanya shi ne dan saboda ya ce idza qama lit tahajjudi idan ya tashi zuwa ga tahajjudi idza qama li'adatihi ma'ana kamar yadda ya saba an hon aba dako cewa al'ada annabi alaihi salatu wasalam cikin wani hadisin cewa dogo tsayuwa yake wannan yana nunin cewa yana rasa barci yace babu shakku cewa asuwaki yana taimaka ma mutum hudda barci kuma yana taimaka ma mutum cewa isti'dadi ne da shiri yake gami da tsawaita sallah Al-Badr ibn Jama'a yake cewa izharu lini abin da yake bayyana gare ni annal Bukhari arada bi hadha al-hadisi Bukhari yana nihi da wannan hadisin ya halarto hadisin Huzaifa wanda Muslim ya kawo shi wanda yake nihin akai nuni a can baya abin da yasa Bukhari bai huddo shi ba dan bai cika sharadin shi ba ya kasance yana nunin cewa annal laylatu wahida daran daya ne daran da aka yi wancan kin cewa annabi alaihi salatu wassalam wancan hadisin da annabi alaihi salatu wassalam yayi tsaye akai dogo tsayuwa shine dai nafsin daren da annabi da ya tashi alaihi salatu wassalam ya goge bakin shi da asuwaki kenan shi Bukhari yake ne sai dai wancan da Muslim ya huddo bai cika sharadin shi ba ko kuma yana nihi ya hadakar da mu akan ɗaya daga cikin hadisan Huzaifa daban wa aqrabuha mafi kusancin daidai shine tawjihi na Ibn Rushd wanda ya kawo yace tana yiwa Bukhari ya bayyana tarjaman ne bai kai ga tantancewa ba yar rasu bai yi da sashi ba to amma duka wannan in an samu irin wannan hujjar da malamai suke akan cewa ba haka bane bai kamata ba a nasaba cewa Bukhari yayi kahin yayi tabyirin shi ne kahin ya doko kowane baban ya aza shi inda ya kamata ne yar rasu kahin ayi wannan ake samu irin wannan matsalolin ba haka bane me yasa dan saboda shi al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala kan mu manta mun sha fada cewa mutum 1010 suka rawaici wannan sahihin a wajen shi ya karantar da mutum 100 littafin kuma a ce bai yi tabyinin shi ba bai yi musawwada ne wannan magana ba za ta samu shiga ba kuma a bayan shi daliban shi ma wanda suka karantar da hadisi suka karantar da littafin mutane dubunne nawa dubunne 100 suka karantar da shi ai da sai an samu wani cikin daliban shi ce nan gurin al-Imam al-Bukhari bai bayyade shi bayan rasu su bu su hada ba shi bai hada ba kuma shi bai intibahi ba kawai da abin da yake nihi sai dai in bai bayyana ba ga mai sharhi ba zai ba a ce Bukhari ya kahin yayi tabyinin shi ne ya rasu sun yi radi akwai wanda ya yi dirasa akan wannan dan masu sharhi da dama suna kawo wannan hujja a guraren da aka samu matsala irin wannan in an rasa mahuta akan hadisin sai a yi ilja'i a karkata zuwa ga cewa tana yiwa kaza tana yiwa kaza babu na 10 al-Imam al-Bukhari ke cewa babu salatul layl babun da ke bayanin sallar dare wa kam kana annabi sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-layl yace kuma kamar kaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah cikin dare adadin abin da yake yi ma'ana hadisi na 1137 al-Imam al-Bukhari ke ce haddathana abu al-yaman qala akhbarana shu'aib an az-zuhri qala akhbarani salim ibn abdullah anna abdullah ibn umar radiyallahu anhuma qala yake cewa inna rajulan qala ya rasulullah wani mutum yace ya ma'aikin Allah kaifa salatul layl ya sallar dare take qala sai yace mishi masana bibi ce fa iza khabita subha idan kaji tsoran asuba fa autir bi wahidatin kai wuturi da guda daya kai mara guda daya hadisi na 1138 al-imam yake ce haddathana musaddad qala haddathani yahya an shu'ba qala haddathani abu jamra an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala yake cewa kana salatul layli salatul nabi sallallahu alaihi wasallam 13 raka'a sallar annabi sallallahu alaihi wasallam ta kasance raka'a 13 ce ya'ani bil layli yana nihin da daddare حديثي نغبايت حدثنا اسحاق قال حدثنا عبيد الله قال اخبرنا اسرائيل ان ابي حسين ان يحيى بن وصاب ام مسروق قال سالت عائشه ناتم بعائشه رضي الله عنها ان صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل جمي ده صلى النبي صلى الله عليه وسلم ده دري فقالت تتي 7 yake wani lokaci wa 9 wani lokaci 9 wa 11 wani lokaci 11 suwar ka tayil fajr banda rak'atayil fajr حديثي نا 1140 يكي تشو حدثنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا حنزله عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت تكي تيوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلي من الليل 13 ركعة النبي صلى الله عليه وسلم يكسنتي ينا صلى الددري ركعة 13 من حال وتر daga ciki akwai witri وركعتا الفجر da ركعتا الفجر duka kenan wannan hadisan Imam al-Bukhari ya kawo babu salatul layl bayyana mana sallar dare kwadar Aisha inji Ibn al-Mulaqin da yace tace 7 8 11 banda rakata al-fajr tana nihin 7 wani lokaci 7 wani daren 7 wani daren 9 wani daren 11 shine mafi yawaicin abinda Aisha ta ba mu labarin Annabi sallallahu alaihi wasallam bai kara ba a cikin Ramadan ko kuma wajen Ramadan akan 11 yana yin sallah raka'a hudu take cewa kakka tambaya gami da kensa da tsawon su sannan yayi raka'a hudu kakka tambaya gami da kensa da tsawon su sannan sai yayi raka'a guda uku yana yin ajere ba sallamewa a wannan tsarin wanda zai zo a hadisi na 1147 warwa anha an rawaito daga gare ta cewa raka'a 13 tana yiwa ta mance cewa ta mance ruwaya ta 11 ko kuma ta sarayar da raka'ata al-fajr a ciki aw sifatu bi aksar fi'li ko kuma ta sifanta da mafi yawaicin abinda annabi yake yi na aikin shi da wanda yake galibi a cikin muwadda daga hadisin hisham daga baban shi daga gareta take cewa la yusalli 13 raka'a bai salla raka'a 13 summa yusalli za sami annuda asubha kana kai ya kasance yana salla raka'a 13 sannan idan ya ji mai kiran salla ya kiran salla sai ya raka'a ta fajiri nida isubi rak'atayn sai ya kiran sai sallah guda biyu wannan amma wadda hadisi na 1905 wa sanadu ala shakka fi sihhatihi sanadin shi bai da ba shakku bai yana da inganci al-imam al-bukhari ya huddo shi a babu ma yuqra'u fi rak'atay al-fajr daga abdullah ibn yusuf daga malik daga gare shi yace rak'atayn khafifatayn fal'alla 13 mai yiwa raka'a 13 da aka kawo anan saboda galibi ba inda ake ambata raka'a 13 in ba a wannan ruwaya ba tana yiwa raka'a 13 anan tana nihin har raka'o'i biyu da annabi yake bayan sallar lisha ta sa sai lissahi dan daga ya sallame sallar lisha yana yin raka'a guda biyu aw annahu adaraka atayn alkhafifatayn inda al-istita ko kuma ta lissafa har lissahin raka'a guda biyu da yake na bude sallah ko kuma raka'o'i guda biyu wanda yake na bayan wutri a zamani sai dai yazo a cikin wani babin qiyamun nabi fi ramadan wa ghairihi cikin tsayuwar ramadan annabi sallallahu alaihi wasallam cikin ramadan da ma wani shi yace wa aka aksara nasu malamai sun yawaita cikin wannan hadisi wasu suka ce wannan hadisi sabani ne daga wajen Aisha da Ibn Abbas saboda wannan ruwa marwaitan dukkan siqati ne hafize ne babu mai rauni cikin su dukkan wannan sai a dauka cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata wannan ya aikata wancan dan kawo sauki ga al'umma cewa wanda ga dama yau yayi kaza kuma jibeji yana da nishadi yayi wancan dukkan su sun tabbata din kama al'umma shi sauki yace salatul layl batta da iyaka babu wani adadin da za a ce mutum in ya wuce ko dubu yace zai ba za a ce ba ta wuce hakan wa kullun sunna kowanne sunna ne wasu malamai suka ce sabani ya zo ne ta wajen marawaita sahihi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam hawutiri yana raka'a 11 ne yace ni na bincika gami da wannan ma'ana a hadisin Aisha wa abin da ya hudda mana wannan iskalin tace ma za da ala 11 raka'a annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi kari ba akan raka'a 11 وهي اعلم الناس بافعاله اتتهي كوا كيايي ايyukan annabi sallallahu alaihi wasallam lishaddati mura'atiha law dan tahi kowa kiyayewa da sama annabi ido da har da ce abin da yake hutawa daga gare shi wahiya adbadu min ibn abbas kuma ita tahi har da gami da ibn abbas li'annahu innama raqaba salatuhu marratan hina ba'sul abbas shi rana daya ce dare daya ne ya harrato sallar annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da abbas ya aike shi ya kwana a can kenan wanda ya kwana a can dare daya ba za a dauki ruwayar shi ba gami da wanda ita kullun annabi sallallahu alaihi wasallam kwanikai da dama kullun yana dakin ta tana ganin sallolin da yake yi wanda yana daga cikin abin da yake cewa at-tarjihu bi mulazamatir ruwat tarjihi gami da lazimtan marawaici idan an samu wani da wani sun yi sabani cikin kowansu kuma siqa ne babu abin da za a soki wani a ce wancan kokari ya ce ko kuma mantawa yi ko kuma yayi ikhtilati ne babu wannan dukkan su siqati ne huffaz sai dai a karkata zuwa ga tarjihi ta wani bangaren daban to daga cikin tarjihin akwai hanyar da za a gano cewa wana fayahi lazimta gami da wanan na sawa'un zuwa ga annabi ne ko zuwa ga wani ne cikin malama shi a dare ɗaya ne ya hardato wannan Aisha ko ta kiyaye wannan a zamani gaba ɗaya take magana duk wanda ya kawo ruwayar da ta saba ma 11 to wannan kawai kuskure ne tana yiwa ya kasance kuskure ne ta huskar su sun lissafa har raka'a ta al-fajr tare da 11 sai ya zamana an samu guda 13 wannan ko ya zo kirar ta huskar hanya Abdurrazzaq daga Sauri daga Samlat ibn Kuhay daga Quraib aibi dan da zo ya bayyana cikin hadisin Maimuna kirar shi ya bayyana haka Aisha kullu man khalafa haza duk abin da ya saba ma wannan ruwaya ta Aisha ta 11 kuskure ne abin da yake nuni ga wannan magana Abdullah ibn Abbas wanda yace na karanta al-mufassal cikin raka'a daya yace zube kai kamar zuban waka ni na san abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam makamanta junan da Annabi yake gama tsakanin su sai ya jero mushi al-mufassal guda 10 guda 20 daidai cikin kowace raka'a cikin kowace raka'a biyu sura guda biyu yayi nuni akan wannan cewa hizbin shi a cikin dare bilayl ashara ka'at raka'a 10 ce sannan sai ya wuturi da guda daya haka al-Imam al-Muhallab ya fada da kuma dan uwan shi shakikin shi a cikin sharhin Shina Ibn Battal rahimahullahu ta'ala wa qala akharuna wasu malaman suka ce abinda za a fada a hada kan hadisan nan me yasa saboda ya an samu sabani hadisan adadi ne kuma aka samu sabani kuma hadisai sahihai wasu suka ce yadda za a ba a hada kan hadisan nan a kore musu cin karo da juna Allah shine mafi sani cewa Abu Huraira da Aisha sun rawaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya tashi da daddare yana bude sallar shi da raka'a guda biyu kanana tace wanda ya lissafa su sai ya yi lissahan cewa Annabi ya yi raka'a guda 13 ne banda ma raka'a ta al-fajr din wanda kuma ya sarar da wannan guda biyu na budawa to sai ya lissafa su cewa guda 11 wannan ita ce abinda magana Aisha take nihi cewa sallar shi da daddare 7 ce 9 ce Aswad ya rawaito cewa ta ce Annabi sallallahu alaihi wasallam daddare ya kasance yana sallah raka'a guda 9 yayin da shekaru suka kai mishi yayin shekarun shi suka ja sai ya koma yake raka'a guda 7 wanda wannan kirara a cikin sunan Nasa'i an hadis mai ne sababin kenan shi da ya koma yake 7 9 ba a harkon lamari bane bayan shekaru sun ja ne an rawaito daga gare shi cewa ya kasance yusalli ba'da sab'i raka'atayn huwa jalis bayan 7 kin yana raka'a guda 2 yana zamne kuma sai lissafa su a matsayin 9 ne sai su zamana 9 kenan wanda yi a wannan lissafi ruwaya tana cikin musannaf na Abdurrazzaq As-Sana'ani Muhallab yake cewa inna ma kana yutur bi 90 abin da yasa Annabi yake wuturi da 9 lokacin da al-fajr ya zo mishi gamsake ne ya taho mishi gamsake ga cewa idan ya ciccira ya rarraba yayi raka'a guda 2 ya sallame raka'a 2 ya sallame a ƙarshe yayi 1 in ya ga cewa yayi wannan al-fajr zai huto mishi sai ya gama su gaba ɗaya yayi 9 a zama 1 amma idan lokaci yayi inji al-Imam Muhallab yace sai ya kasance ya rarrabe su ya rage gami da 10 dan saboda ya zo daidai da salloli na farin lai cikin nafarin lasu da sunnonin sa da nafilas yadda Annabi alaihi salatu wassalam haka ne sunnar sallar shi a cikin salloli ya raka'a biyu ya sallame kamar yadda ya fada salatul layl masana masana kenan ko in ya su an ga abin da ya saba ma na aikin shi cewa yana 9 a gami ɗaya yana 7 a gami ɗaya ba sallamewa to da kai sababi da kai dalili wannan shine Imam Muhallab yake fada cewa tana yiwa ya kasance Annabi alaihi salatu wassalam in ya ji tsoron al-fujr zai huto mishi ne yake yin haka wali abi daud arwaya abi daud daga hadisin hisham ibn ur ibn amir daga aisha take cewa qultu nake cewa ba ni labari game da wuturin Annabi sallallahu alaihi wasallam tace ya kasance yana wuturi da raka'a 8 bayya zama ko dai sai a tatarak sun mai salli raka'a ta yana sannan yin sallah raka'a biyu yana zama da wannan sune raka'a guda 10-11 tace yayin da Annabi yayi shekaru kuma naman jikin shi ya kama autara bi sab'i raka'atin sai yake raka'a guda wuturi da raka'a guda 7 bayya zama sai a tashiddak wa sabi'a da ta 7 a tashidda ya zamana a ta 7 ya zamana yace batta bai sallamewa sai a ta 7 kin sun mai salli raka'atayn sannan sai sallah raka'a biyu yana zamne wannan sune raka'o'i guda 9 kenan wannan magana Aisha ce wa fihi a ciki take cewa idan barci yarin jaye shi da daddare bi naumin da barci sallar nahara da rana sai raka'o'i guda 12 haka Muslim ya huddo irin wannan ruwaya a hadisi na 746 al-Imam Tirmidhi ya huddo hadisin da ya inganta shi yace mana ahu min zalika maradun aw galaba hudu ainahu idan rishin lahiya ta hana shi ko barci ya dauke shi to da rana sai raka'an nan guda 12 yace na zuma Ibn Abbas na bashi labari da wannan yace wallahi haza huwa al-hadis wannan shine hadisin wanda yake daidai al-Imam Tirmidhi ya huddo shi a wata ruwaya yace yana sallah raka'a 8 bai zama sai a cikin ta 8 kin sai ya zamana ya ambaci Allah yayi addu'a cikin tahiyyar shi sannan ya sallame yana jin muna jin ma sallama shi sannan kuma sai ya raka'a guda 2 yana zamana bayan ya sallame sannan sai yayi sallah wannan sune raka'a guda 11 kenan tace yayin da ya shekaru suka kama shi naman jiki ya kama shi sai yake yin bakwai kuma ya salla raka'a guda biyu bayan ya sallami wannan duka malamai suna kokarin hada kan wannan hadisan da aka samu cin karo cewa raka'o'i ka bashi bakwai ko tara ko kuma kaza Abu Umar ibn Abdul Bar ya nakaito daga malamai yace wannan itirabin a cikin hadisan kamar cikin haji da shayarwa da sallar dare da kasar cikin sallah lam yati bi illa allazina yaruna anhu fazun asbat yace dukkan wanda suka rawaito su ga baki dai hufaz ne kuma tabbatattu ne cikin ilimin hadisi Qurtubi yake cewa wannan hadisan sun kawo iskali sosai gami da malaman hadisi wasu hasan nasaba Aisha zuwa ga kuskure cikin hadisan sallar dare da tarawaito wannan haka ya inganta yace idan ya inganta daga rawi ya inganta cewa marawicin ya faɗi haka to sai a dauka cewa ta bada labarin abin da yake a wani lokaci ne sahihiyar magana ta ba mu aiki labari ne kan cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin nishadi akwai kuma lokacin da zai kasance babu nishadi kullun yana yi ne daidai gurgurdan yadda yake nishadin kuma wannan duka halaka ne babu wanda yake ba daidai bane sannan cikin wannan hadisan dukkan su suna nuna akan sunnantuwar qiyamul layli dan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nace kullun yake yin tabayyabari kuma cewa wuturi yana daga cikin sallar dare kamar yadda aka yi bayani yace anan gurin ija al-Imam al-Hafiz Allah mashi rahama ibn al-Mulakkin yace zan mu rihe zance da maganar al-Imam al-Muhamili cikin al-Lubab kin shi littafin sha al-Lubab lokacin da yake cewa salatul wutri sittati anwa sallar wuturi kawai nau'in ta gaba ɗaya guda shidda ne raka'a wahida imma mutun yayi raka'a ɗaya tallin tal didda a malikiya makaruhi ne an karhanta amma ya tabbata a hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda yaji tsoro yutir bi wahidatin yayi wutri guda ɗaya salatu raka'atin mafsula ana raka'a guda uku daban-daban ayi bi a sallame ayi ɗaya a sallame yace kuma khamsul la yuqaru illa fi akhirihin wa sallam ayi guda biyar ba a sallame ya ko ɗaya sai a ƙarshe gaba ɗaya sab'un yaqaudu fi sadisa akwai ayi bakwai a sallame a tashidda a zamna a tashidda kai ba a sallama sai a tashi sannan hai a ta bakwai in an kawo ta an cika tar da sai a sallame tisu raka'atin sannan sai an cika tarar da an so sai a sallame cikin ta takwas wala yusallimu summa yaqumu yace kuma takwas babu sallamewa sai a tara sai ya cika ta wannan su ne guda ya zama na raka'a guda 11 kowace raka'a guda biyu yana sallamewa kowace raka'a guda biyu yana sallamewa sumu faradahu sannan kuma sai a kawo wutarin a ƙarshe muhamili ya kawo shi cikin littafin sha al-lubab Allah mashi rahama الامام الحافظ ابن حجر قصن دب بيان ان muka ambata shi ma shine ya kawo a cikin Fathul Bari rahimahullahu ta'ala ya ga nan zan mutakaita abin da muka faɗa daidai Allah ya mallaka shi ne kuskure Allah madaukin sarki ya mai gafara ya dangance da littafin wannan da muke karanta ma fa Allah bika yau wani bako ne zan bi wanda yake madadin shi ne kamar shi ne na kai wanda shi ai ma fa Allah bika muka lura duka magabata ne bayan sun riga sun mutu sun je lahira ake tambaye su me aka me aka me ya faru yake suke ba mu labari to wannan kuma a shekaran jiya nan tunani ya zo mana na kuma hada wasu dan akwai su da yawa duk wanda yake karanta littattafan da suka shafi sha'anin lahira at-tazkiratu fi ahwalil mauta wa umurul akhirah inda su al-aqiba fi zikrul maut wal akhirah da sauransu suna nan da yawa littattafan da kausha anil lahira suka abun nan suka karkata to wannan zaka ga da dama cikin su akwai hadis akwai asar da suke kawo daga magabata kamar yadda suka kawo dai muka hadana bayan an mutu to akwai abubuwan da suke zawwa na magabata cikin halatul ihtida cikin halin hutarai halin lokacin suna lokacin mutuwa abubuwan da suke na mamaki wanda yake nuna maka kar suna cikin hankalin su ras suke ba su cikin wata matsala ko daya a lokacin da suna hutarre kuma su yi bayani wasu su yi bayani to wannan yayi kokarin hada su na fara hada su da ban gama ba amma zan mu fara karantawa wasu daga ciki wa wani abubuwan da suka faru daga cikin abubuwan izna a wajen halin hutarre na magabata na samu shi suna al-ibar fi zikir ma hadasa inda mautu ba'd man gabar abun daukar izina wajen wasu abubuwa da suka faru a mutuwar wasu magabatan mu wanda suka wuce na farko na kawo daga Anas yake cewa lamma sa kullun nabi sallallahu alaihi wasallam na fara daga abin da ya faru ga annabi alaihi salatu wassalam yayin da cuta annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi tsanani jiki cuta ta mushi tsanani ja'ala ta ga shahul karau sai damuwa take bujuro mushi sai Fatima take cewa alaihi salam wa karba aba ya bakin cikin babana sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace mata laisa ala abiki karbun ba'adal yau babanki daga yau ki kwantar da hankalinki ya kare daga muwa da bakin ciki da damuwa daga yau wannan damuwa ita ce ta karshe falan mama ta karata yayin da sai take cewa ya abata ya kai babana ajaba rabban da ya karba ubangijin da ya kira shi ya abata ya babana ila min jannatil firdaus ma'awa aljanna firdaus ita ce makomashi ya abata ya kai babana ila jibril nan a zuwa ga jibril muke kai kukan ya kwan rasuwar shi annabi alaihi salatu wassalam bayan ya rasu wannan sune maganganun Fatima diye shi Allah ya rada ita tayi magana akan wannan tace kai ya ko zuwa ga jibril dan saboda jibril shine mafi kusancin annabi alaihi salatu wassalam wanda yake kawo mushi wahayi da shari'a ta Allah wannan abin da ya faru ga annabi alaihi salatu wassalam kenan mun gani har yana kusa gab da hutare yake ce mata laisa ala abiki karbun ba'adal yau na gaba na biyu da na kawo daga Muhammad ibn al-Husayn ibn Tarjaman da sanadin shi daga Anas wannan a gurgurdan yadda yake a yanzu tana yiwa lokacin da zai huto kaga wannan ba shi bane na biyu an samu wani an kawo nan shi ya koma na kaza wancan ya koma na kaza shi yake cewa musawwada ba kai ga yadda zai huto ba musawwada ce kahin lokacin da zai hutowa kamar yadda yanzu aka laka ma Bukhari cewa a musawwada ne ya huto san hadisan wanda ba haka nan bane ba dan he an koma an memeta a gyara can a akhara can da shawara ta wanda suka shahi abu daga Muhammad ibn al-Husayn ibn Tarjaman da sanadin shi zuwa ga Anas yake cewa ta kasance mafi yawaicin wasiyar annabi alaihi salatu wassalam lokacin da mutuwa ta zo mishi a salatu ma malakat aymanukum ku kula da sallah ku kula da duk wani abin da hannunku ya mallaka sallah da ku mallake abin da hannunku ya mallaka ku kula da shi yace har lokacin da gargara ta zo mishi har gargara ran shi yana kirji wa ma ya kabidu bi halisanu halishan shi bai rihe ba gami da wannan magana har sai da aka hudda ran annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa as-salatu ma malakat aymanukum sallah dai da abin da hannunku ya mallaka ku kula da sallah wannan yana daga cikin ma'ute min jawami'il kalimihi alaihi salatu wassalam abinda aka bashi na jawami'il kalim kaga cewa abin da hannunku ya mallaka ba bayu ba kadai bayu sun shiga ciki hannunka ya mallaka idan mace ce ke kalkashinka hannunka ya mallake ta idan yaranka ne ke kalkashinka haka nan idan baranka ne haka nan idan ya kasance dabba ce kake mallake da ita haka nan idan dalibanka ne dukka dai gaba ɗaya wannan kofa ce wadda magana ce fasfartu wadda komai yana iya shiga ciki as-salatu sallah mafi girman kaga sai ya hada mana kuma haƙin Allah da haƙin bayu haƙin Allah ita ce sallah ma malakata aymanukum kuma al-ihsanu ila al-khalq kyautatawa zuwa ga sauran halittu a wajen kyautatawa ga Allah sai ya ambaci mafi girman ita ce sallah bayan tauhidi shi da ma an san shi ai da musulmai ake magana as-salatu ma malakata aymanukum wannan al-imam ya huddo shi cikin mukhtasar tarihi dimashq na ibnu asakir littahin al-imam al-hafiz ibnu asakir wanda muka taba muku bayanin cewa littahin da tun yana sar mai ya fara wallafa shi har sai da idan shi ya bace yana bisa kanshi sai da idan shi ya bace mujallad 80 ne yanzu a mujalladat manya wanda sun hiwa annan mujallad 80 shi dai kuma yake ta yin ayyar rasu eh na gaba inna nabiyallahu nuhan annabin Allah nuhu lokacin da mutuwa ta zo mishi yusi yake ma dan shi wasiya ce inni musika bi wasiyatin wa qasaha alayka yace ma dan shi ni zan yi maka wasiya kaga na fara da kawo na annabi Musa sallam guda biyu sai kuma na annabin Allah Nuhu kafin mu kai zuwa ga na bayin Allah yace mishi zan maka wasiya guda uku amurka bisnani ina umartaka da abubuwa guda biyu wa anhaka an sanataini kuma ina hana ka gami da abubuwa guda biyu kaga wanda ga an ce dan shi yake ma wasiya annabi Nuhu mun san ba an can dan ba da yaddirmi a cikin ruwa ba shi ba dan shi na kirki na baya wanda tahiyya ta zo daya yace shahadatu alla ilaha illallah shaida da abun ba abun bota da gaskiya sai Allah yace saboda samai da kasai da a ce gabaki dayan su a dora su a ma'auni na sikeri na mizani da la ilaha illallah sai ta ja su kuma ina horanka da subhanallahi wa bihamdihi yace ita ce shine zikirin komi da ka gani na duniya duk wani abu da ka gani da icce da kaza wa min shay'in illa bihamdihi babu wani abu sai yana sujjad tasbihi ga Allah kawai shine subhanallahi wa bihamdi shi yasa babban fiqihun bukhari sune hadisan karshe a sahihir bukhari subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim dan girman sa da darajar su kuma aka kawo su aka sa su cikin ruku'u da sujada wannan ar-ruku'u wacce a sujada mafi girman ibada to wannan zikiri mutun ya rike shi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi baya da wahala ba nauyin fada ko jahili a fada dai kai sai ya rike amma kuma gashi da dimbin lada a wata ruwaya yace wafi ruwayatin salahu kullu shay duk wani abu nagartashi shine rike wannan zikirin yace wa biha yurzuqu kullu shay da ita ake arzuta dukkan komai kaga bayan ya umarce shi da la ilaha illallah sai ga wannan subhanallahi wa bihamdihi yace da ita ake arzuta komo an haka an shirki wal kibar ina hana ka gami da shirka ina hana ka gami da shirka kuma da girman kai sune abubuwa guda biyu da nake hana ka wannan wasiya annabi nuhu yana gab da hutarai abin da ya ma dan shi wasiya yana cikin shi ma mukhtasar tarihi dimash wancan hadisi guda biyu da ka cikin sahih al-bukhari sai